الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata a yau muna daya ga watan Zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 31 ga watan 5 shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiran shi da suna Lum'atul Itiqadil Hadi ila Sabilir Rashad na Ash-Shaykhul Imam Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala bale fi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata misali mutum da zai yi mafarki idan ya yi mafarki sannan sai ya yi kudirin sabanin abin da ya yi misali ya yi mafarkin cewa ya ci jarabawa to shi ba sai ya kudirce cewa akasin haka ne wannan sawa a rai ne kuma in ya fassara ma kansa irin wannan mafarki kasancewa yake shi yasa kar mu manta bayani ya gabata Zala sallallahu alaihi wasallama yake cewa shi mafarki wato kamar tsuntsu ne yawo yake matukar ba a fassara shi ba amma in an fassara shi to kuma zai sauka wa yakan kan wanda kenan yayi mafarkin shi yasa aka ce in mutun yayi mafarki ko kuma kamar yadda yazo a shar'ance karka ba wani labari sai wanda yake masoyinka ko wanda yake wato masani malami saboda shi masoyinka ba yadda za a yi ya baka labarin abinda zai tada ma hankali ya bakanta maka rai shi kuma malami ɗayan biyu ne in ya ga abu ne mai kyau zai fassara maka in mara kyau ne zai shiryar da kai je ka dai ka ci gaba da addu'a game da wannan mafarki da kai ba zai gaya maka abin da zai tada maka hankali shi yasa kawai idan mutun yayi mafarki in kyakkyawan mafarki ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aje mana kaida mutun yayi godiya ga Allah subhanahu wataala ni'ima ce daga cikin ni'imominsa ya jaddada masa kuma kar ya ba kowa labari sai masoyin shi dan kar ka ba wani labari ya gune maka yayi maka hasada in kwa mafarki ne mara kyau wanda ya tayar ma da hankali to kana falkawa zaka yi tufi a hagun kinka su uku kana mai isti'aza fadara uzu billahi minash shaytanir rajim kuma kamar yadda yazo a wata riwaya kai nafila kai sallah daidai da raka'a biyu sannan in baka gama baccin ba kuma sannan ka canza hakarkari an gane ko ba wanda kai mafalkin ba in a hakarkari na dama ne kai mafalkin to sai ka canza kwancin ka yi riran in kuma dama a hakarkari ne na hagun kai mafalkin to sai ka koma kan hakarkari na dama ko kuma ka yi riran kwanci akan bangare wanda yake na dama sunna ne kwanci a riran shi kuma wannan halaka ne kwanci a bangare wanda yake na hagun shi kuma wannan haramun ne sabanin sunna ne sannan kuma wannan mafarki da kai mummuna karka ba kowa labari karka ba kowa labari maza Allah yake faɗa cewa mafarkin ba zai cutar da kai ba sahu wajibi ne ba a tsira sahu na biyu sai idan sahu na farko ya cika idan an cika na biyu sannan kuma a tsira sahu wanda yake na uku fara wani sahu wanda yake na biyu ko na uku alhali na farko bai cika ba wannan sabanin sunna ne don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni game da daidaita sahu aliku da juna yana daga cikin daidaita sahu sai na farko ya cika sannan kuma a fara na biyu darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga faslin da ke bayani game da wato wata mas'ala daga cikin mas'aloli na aqida ko mu ce manyan mas'aloli waɗanda suke na aqida shine bayani game da abin da ya shafi haƙuƙuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke kan dukkan mu'minai har zuwa kiyama da abin da ya zama wajibi wato gare su su kiyaye na abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine malam yake faɗa wanda mun zano kusan al'amura guda goma kenan bi tafsil game da bayani ɗaya bayan ɗaya wanda abubuwa ne waɗanda suka zama wajibi akan dukkan musulmi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a gurguje abu na farko shine imani da gaskatawa cewa shi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim al-Qurashi manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana jakada ne wanda Allah ya tankade ya rauraye ya zaba daga cikin halittunsa ya turo shi zuwa ga dukkan duniya gaba ɗaya har zuwa kiyama sai mun yi imanin cewa manzo ne na Allah an gane ko domin Allah shi ya faɗa a cikin Al-Qur'ani wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul kuma haka ya faɗa Muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu ashiddau 'alal kufar ruhamau bainahum al-aya abu na biyu shine gasgata shi game da dukkan abin da ya bada labari duk abin da ya bada labari to ya gama wajibi akan mumini yayi imani ya gaskata shi sawa'an labarin da ya bada yayi daidai da hankalinka ko kuma hankalinka bai dauka ba to dole kai imani cewa labari ne wanda yake na gaskiya domin Allah subhanahu wataala ya faɗa wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha maza Allah sallallahu alaihi wasallama baya furuci game da son zuciya duk abin da yake faɗa bai zamanto ba face wahayi ne da ake turo masa daga gun ubangijinsa mai girma da daukaka abu na uku shine yi masa da'a game da dukkan abin da yake umarni duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mu yi to ya zama wajibi mu yi masa da'a kamar yadda mazan jiya sahabbai Allah ya kara musu yadda ba sa neman sanin cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace su yi wajibi ne ko mustahabi ne a'a inda yace su yi to kai tsaye suke mai kauya sabani a yau idan ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ayi kaza sai ka ji mutum yana cewa to dole ne ko kuma mustahabi ne idan aka su mu'minai mazan jiyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ruwan su da cewa wannan umarni yana fa'idantar da wajibci ne ko yana fa'idantar da mustahabbanci in dai manzon Allah yace ku yi kaza to kai tsaye suke mai kauya ba tare da wani jinkiri ba ba tare da wani latti ba na hudu shine nisantar duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da aikatawa ya tsawatar an gane ko duk abinda yayi hani ya tsawatar to wajibi ne akan mu'mini ya nisanta na uku da na hudu dalili akan haka shine fadar Allah subhanahu wataala wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baku ubangiji ta'ala yace ku mu'minai ku karba da hannu biyu wa ma nahakum anhu duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane ku game da aikata shi ubangiji ta'ala yace fantahu ku hane kuma haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana a cikin hadisi sahihi ma nahaitukum anhu fajtanihu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu manzon Allah yace duk abin da na hane ku game da aikata shi manzon Allah yace ku nisance shi abin da na umarce ku nace ku yi manzon Allah yace ku aikata gurgudan iyawar ku na biyar shine kar ka sake a matsayinka na mumini ka kusanci ubangiji subhanahu wataala da wani abu mai sunan ibada sai kana da tabbacin cewa Allah ne ya shar'anta wannan ibada wato akan harshen manzansa ma'ana sai kana da tabbas in wannan ibada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya zo da ita nassi ne na alqur'ani ko kuma hadisi ne ingantacce daga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin haramun ne mutum ya zo da wani abu mai sunan ibada matukar wannan ibada ba ta da tushe a cikin alqur'ani ko sunna na shida shine mu yi imani da cewa manzancinsa manzanci ne wanda yake haɗaɗɗe an gane ko yadda ka san kamar yadda ake faɗa a Hausa ruwan dare ga duniya to manzanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzanci ne wanda yake haɗaɗɗe ga mamme wanda ya haɗa duniya gaba ɗayanta har zuwa kiyama sabani ga annabawan da suka wuce annabawan da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran manzanni Allah yakan turo su ne zuwa jama'ar su kadai kamar yadda Allah yake faɗa laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila adin akahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Wa ila thamuda akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Wa ila madyana akhahum shu'ayba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Wa ibrahima idha qala li qaumihi ibudullaha wattaqu dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Wa idha qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum. Waɗannan ayoyi suna tabbatar mana dukkan annabawa da manzanni waɗanda suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzancin su ya takaita ne zuwa mutanen su kawai, amma shi da Allah ya tashi turo shi sai ya turo shi manzo ne na dukkan duniya gaba daya har zuwa kiyama. Manzancin sa bai kebanta da larabawa ba, kamar yadda wasu suke da awar haka suke rayawa cewa wai duk wanda ba balarabe ba idan ya rungumi musulunci, kamar yadda ake faɗa ne karam shiga ne no wannan gora cikin miya. An gane ko? Manzancin shi manzanci ne ga mamme, ba bambanci tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba. Duk inda kake rayuwa a faɗin duniyar nan, koma wani launin fata kake, koma wani yare kake, to baka da wani manzo face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, in huwa illa zikrun lil alamin, wannan alqur'ani da annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam ya zo muku da shi, bai zaman to ba face galgadi ne ga mutun da aljanna. Kaga wannan aya tana tabbatar da cewa wai ba ma ƴaƴan adam ba, hatta da aljannu shine manzansu. Haka Ubangiji ta'ala ya faɗa, tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabarakal ladhi nazzala al-furqana, Ubangijin da ya saukar da wannan alqur'ani, ala 'abdihi, gabawansa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Wannan Ubangijin da ya saukar da wannan littafi ya ɗaukaka ya girmama, alkhairunsa sun yawaita, kuma ya saukar da wannan littafi da ya kuna dan shi manzon shi ya zamanto naziran, mai galgadi ne, mai kashedi ne da barazana game da mummunar makoma lil alamin ga mutun da aljanna in har ba su gaskata shi ba. Kuma haka a cikin suratul an'am Ubangiji ta'ala ke faɗa, wa uhiya ilayya hadzal qur'an liundhirakum bihi wa man bala, ce da su an yo mun wahayin wannan alqur'ani dan na galgade ku da wannan alqur'ani, ku da kuke raye tare da ni a yanzu, wa man balaga, da duk wanda alqur'ani ya cin masa har zuwa kiyama. Kuma haka Allah ya faɗa, huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim ash-shahid wa akharina minhum. Manzo ne wanda Allah ya turo shi a cikin waɗannan jahilai na larabawa, waɗanda ba su iya rubutu ba su iya karatu ba, kafin alqur'ani ya sauka larabawa ba su san ba menene rubutu ba lantana karantawa. Allah ya turo wannan manzo a cikin su, sai ya ce wa akharina minhum, da ma wasu jama'a na daban Allah ya turo shi zuwa gare su, lamma yalhaqu bihim, wanda a yanzu ba su zo ba amma nan gaba za su zo. Shine malamai suka ce ai kullu man ya'ti ba'da sahaba ila qiyamis sa'a, dukkan wanda zai zo bayan sahabbai har zuwa kiyama, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine manzansa. Kuma kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard, ce ya ku mutane ku san da cewa ni manzo ne na Allah zuwa gare ku gaba daya. Kuma haka Allah ya faɗa, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nadhira, ba mu turo ka ba face sai ga dukkan mutane gaba daya, kana mai gargadi da gidan wuta, kuma kana mai bada albishir ga gidan aljanna ga duk wanda ya maka da'a ya gaskata ka. Kuma haka hadisi na cikin sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, wallabi nafsi biyadihi ma min ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyin wala nasraniyyin yamutu yawma yamutu ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موئده. Ubangiji manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa, babu daidai da mutum daya daga cikin wannan al'umma. Manzo Allah yace ba yahudi ko ba nasari ya mutu a ranar da ya mutu bai imani da abin da aka aiko ni da shi. Manzo Allah yace wallahi faci sai ya kasance daga cikin jimillar yan wuta a gobe kiyama. Ubangiji ta'ala ya faɗa wa man yakfur bihi min al-ahzabi, duk wanda ya kafirce masa daga cikin jama'u, fannaru mawidu, ubangiji ta'ala ya ce wuta ita ce ma'alƙawalitarsa, ba zai ƙetare ta ba a gobe kiyama duk wanda ya kafirce masa. Don haka kaddara cewa wanda yake addinin nasaranci yana yin shi ne tantagaryen shi ba tare da an canza komai, kamar yadda waɗanda suke yi a zamanin Annabi Isa, duk da cewa Annabi Isa ba da nasaranci bai zo, Annabi Isa da musulunci ya zo. Kamar yadda Annabi Musa da musulunci ya zo, haka dukkan annabawa da musulunci suka zo, shine tauhidi. Yahudanci da nasaranci kirkirarsu ne aka yi bayan wucewar waɗannan manzanni. To ka kaddara cewa abinda Annabi Isa ya zo da shi ba tare da mutum ya canza komai ba yake yi a yau, wallahi in ya mutu da mutu ne Allah ba zai karba masa komai ba. Domin Allah ya faɗa wa may yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Duk wanda ya nemi wani addini koma bayan musulunci, to ya tabbata ba za a karba masa wannan addini, kuma a makomar sa lahira yana daga cikin tababbi wanda makomar su ita ce wuta. To dan haka abu na shida, kamar yadda muka faɗa, imani game da cewa manzancinsa manzanci ne wanda yake haɗaɗɗe, ya haɗa mutum da aljan gaba ɗaya har zuwa kiyama. Abu na bakwai, imani game da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da saƙon ubangijinsa mai girma da ɗaukaka, duk abin da Allah ya turo shi da shi ya isar. An gane ko? Kamar yadda aya ce ubangiji ta'ala na faɗa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdi alqawma alkafirin. Ubangiji ta'ala yace ya kai wannan manzo balligh ma unzila ilayka min rabbik, ka isar ma jama'a abinda aka saukar maka daga gun ubangijinka. Fa in lam taf'al, in har baka aikata ba, ubangiji ta'ala yace to fa ma ballaghta risalata, ka tabbata sakon ubangijinka baka isar ba. To dan haka yana daga cikin sifar annabawa da manzanni shine tablighu ma umiru bi, isar ma jama'a abinda aka umarce su da shi. Shine Allah yace allazina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah, waɗanda suke isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala su ne annabawa da manzanni, wanda suke tsoro shi ne ubangijinsu. Wala yakhshawna ahadan illa Allah, ba sa tsoron kowa in banda Allah, ba sa tsoron kowa. Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa ka kaddara cewa inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai boye wani abu na saƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya saukar masa, to da ya boye waɗannan ayoyi wanda Allah yake bayani game da kissar matar Zaid ibn Harisa lokacin da ya sake ta Allah daga saman bakwai ya aura ma manzansa. Ubangiji ta'ala yake cewa wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha falamma qada Zaidun minha waqaran zawwajnakaha, har zuwa ƙarshen aya. Kenan sai mun yi imani da cewa gaba ɗayan abinda Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi na sako ya isar ma al'umma, bai ɓoye komai ba. Kamar yadda a hajjin bankwana a taron jama'a a hudubar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi, ya ce ya ku jama'a ku tabbata ubangijinku a gobe kiyama zai tsaida ku, yayi muku tambaya game da sakon da ya turo ni da shi, shin na isar muku, wace amsa za ku ba ubangijinku? Suka ce wallahi mun shaida mun tabbatar da cewa ka isar da sakon ubangijinka, amanar da ya dora maka ka isar. Sai yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan sai ya daga hannunsa sama yake cewa Allahumma shahad, Allahumma shahad, ya Allah ka shaida, ya Allah ka shaida, bayin ka sun ce na isar da sakonka. Sannan wato al'amari wanda yake na takwas, imani game da cewa shine cikamakin annabawa bayan shi babu wani manzo. An gane ku, shine Allah ya kulle turo annabawa da manzanni, kamar yadda Ubangiji subhanahu wata'ala yake faɗa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, yake cewa wa anal aqib, daga cikin sunaye na ni ne al-Aqib. Manzon Allah sai ya ce wala nabiyya ba'di, bayana babu wani annabi, ma'ana shine na ƙarshe, bayan shi manzon Allah ya ce babu wani annabi. Don haka duk wanda yayi kudirin cewa akwai wani annabi bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yayi imanin cewa wannan wanda yayi da awar annabta, annabtar shi ingantacciya ce, to babban kablasar ya hau kansa ya bar musulunci. Duk wanda yayi da'awar cewa akwai wani annabi, da shi wanda yayi da'awar annabtar, da wanda ya gaskata shi gaba ɗaya sun kafirta. Saboda Allah ya tabbatar mana shine cikamakin annabawa. In ka yarda da cewa akwai wani annabi bayan shi, to ka ƙaryata Al-Qur'ani. Duk wanda ya ƙaryata Al-Qur'ani ya zama kafiri. Abu na tara shine kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibada ce wanda Allah ya wajabta mana. Kai ba ma shi ba, sahabbansa gaba ɗayan su kaunar su ibada ce. Allah ya wajabta mana mu kaunaci sahabban manzon shi. To dan haka sai mun fifita san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da duk wani abu da muke so. Ka fifita shi akan san kanka, akan san ƴaƴanka, akan san matarka, akan san mahaifanka, sai ka gabatar da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan duk wani abin da kake so a rayuwarka. Kamar yadda yake faɗa hadisi na cikin Bukhari, hadisin Anas ɗan Malik, Allah ya kara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'i, ko kuma min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'i. Manzon Allah yake cewa dayanku ba zai yi imani cikakke, wato sai na zamanto ni na fusuyuwa a gunsa, sama da ƴaƴansa, sama da mahaifansa, sama da mutane gaba daya. Abu na goma shine wajabcin kai kara zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka dan samu hayaniya da ja'ija. Wannan kenan, in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye, dole a je gunsa, domin shine alkali wanda Allah ya turo. Bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dole mu kai kara zuwa ga Al-Qur'ani da Sunna, domin shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Shine Ubangiji ta'ala yake faɗa, falahu rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Rantsuwa nake da Ubangijinka. Ubangiji ta'ala ya ce la yu'minuna, bayina ba za su yi imani ba, imani wanda yake na hakika, hatta yu hakimuka fi ma shajara bainahum, kai manzona sai sun alƙalantar da kai game da duk abin da ya gudana tsakaninsu na rashin zuttuwa. Rantsuwa ce Ubangiji mai girma da ɗaukaka ya yi da kanshi, cewa bayinsa ba za su yi imani ba sai sun alƙalantar da manzon shi game da duk abin da ya gudana tsakaninsu na ja'ija. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta, sannan ba za su samu wani kunci da damuwa a cikin zukatansu game da abin da kai ka hukunta. wayusallimu taslima, kuma su meka wuya 100 saman 100 akan abin da ka hukunta, babu wani kai kawo, babu wani kokonto. To a takaice dai wannan sune al'amura 10 wanda ya zama wajibi akan dukkan musulmi game da shi wannan manzo da Allah subhanahu wata'ala ya turo mana. Shine dai Abu Gurje mallam yake faɗa, yace wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyina, shine cikamakin annabawa, babu wani annabi bayansa. Shine cikamakin manzanni, babu wani manzo bayansa. Wa sayyidul mursalin, kuma shine shugaban manzanni gaba daya. Mallam yace la yasihu imanu abdi, imanin bawa baya inganta hatta yu'mina bi risalatihi, sai yayi imani da manzancinsa. Shine muka yi bayani abu na harko kenan, kai imani cewa manzo ne wanda Allah ya turo mana. Wa yashhadu bi nubuwatihi, kuma sai ya shaida, ya tabbatar game da annabtar shi. Duk abin da ya baka labari ka gaskata, duk abin da ya umarce ka ka karba da hannu biyu, duk abin da ya hane ka ka hannu, kuma karka bauta ma ubangijinka sai da abin da ya shar'anta. Bana yace wala yuqda bainan nasi fil qiyamati illa bi shafa'atihi, a kiyama ba za a yanke hukunci tsakanin jama'a, yan aljanna su yi dama zuwa ga aljanna, Allah ya sanya mu a cikin su, yan wuta su yi hagun zuwa wuta, Allah ya kare mu. Wannan hukunci ba za a yanke shi ba a yinin alkiyama illa bi shafa'atihi, sai a sababin ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zai ma al'ummu gaba ɗaya, shine ash-shafa'atul ughma. Lokacin da annabi Nuhu ya, annabi Adam ya kasa, annabi Nuhu ya kasa, annabi Ibrahim ya kasa, annabi Musa ya kasa, annabi Isa ya kasa, gaba ɗayan su waɗannan annabawa suka ba da uzuri cewa ba za su iya shiga gaba su nema ma al'ummu ceto abun Allah subhanahu wa ta'ala, su ma a yau ta kansu suke. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kadai ne zai shiga gaba, ya je ya fadi karkashin al'arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah zai gudanar da yabo akan harshensa, yaban da Allah bai taba lakanta ma wani bawa daga cikin bayinsa. Bayan yayi yabo da jinjinawa ga Ubangijinsa, a ƙarshe Ubangiji mai girma da ɗaukaka zai ce da shi, ɗago kanka, roki duk abin da kake so a baka, nemi ceton duk wanda kake so za a karɓi cetonka. A lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce, al'ummata ya Ubangiji na, al'ummata ya Ubangiji na, a lokacin nan Ubangiji mai girma da ɗaukaka da shi da mala'ikunsa zai zo fagen alkiyama, zawwa wadda ta dace da girmansa, kamar yadda yake faɗa wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Shine mallan yace wala yuqda bainan nasi fil qiyama, ba a yanke hukunci tsakanin mutane a kiyama illa bi shafa'atihi, sai da cetonsa. Wala yadkhulul jannata ummatun illa ba'da dukuli ummatihi, wata al'umma bata isa bata shiga aljanna sai bayan shigar al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wasu al'ummu da suka gabata babu wani daga cikin su da zai shiga aljanna sai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga shi da al'ummarsa. Wanda wannan al'amari ne wanda Allah yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi, kuma ya fifita shi akan sauran annabawa da manzanni. Kamar yadda hadisi ne sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, zan zo kofar aljanna a ranar kiyama na nema a buɗa mu, ma'ana zan kwankwasa kofar aljanna. Manzon Allah yace mai gadin aljanna sai yace man ant, kai ko wane ne? Manzon Allah yace fa aqulu Muhammad, sai yace masa ni ne Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa yaqulu, sai mai gadin aljanna yace, bika umirtu Allah aftaha li ahadin qabla, da kai kadai aka bani umarnin cewa kar na sake na buda ma wani kafin shigarka. Hadisin yana cikin sahihu Muslim. Shine anan mallan yace wala yadkhulul jannata ummatun, wata al'umma ba ta shiga aljanna illa ba'da dukuli ummatihi, sai bayan shigar al'ummarsa. Mallan yace salihu liwa'il hamdi, shine ma'abucin tuta ta yabo, wata tuta ce, ma'ana wani dirafu ne na musamman wanda Allah subhanahu wata'ala yake banci manzon Allah da shi a ranar kiyama. manzo Allah yake fada yace ni ne shugaban ƴaƴan Adam gaba daya a ranar kiyama kuma ba ina fada bane dan alfahari sai yace wa ma min nabiyin babu wani annabi daga cikin annabawan Allah gaba daya sai yace Adama wa man siwa tun daga annabi Adam da waɗanda suke bayan annabi Adam har aka zo kaina manzo Allah yace illa ta hatali wa ifaci gaba dayan su suna karkashin tutata wannan tuta ita ce ake kiranta liwa'ul hamd wanda al'ummu na harko da na karshe gaba ɗaya kowa sai ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya jinjina masa kamar yadda alƙawari ne Allah ya masa asa an yaba ataka rabbuka maqaman mahmuda an gane ku shine ash-shafa'atul uzma kuma shine ya fada wannan addu'ar da ya koya mana wanda muke yi a karshen kiran sallah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'ata sai yace wal maqamil mahmud wato shine dai ma'abucin matsayi wanda yake abin yabo kenan shine dai ash-shafa'atul uzma sai yace wal haudil mawrud shine ma'abucin tauki wanda yake abin zai kewa a filin alkiyama kowane annabi yana da tauki da Allah ya tanada masa a filin alkiyama shi da al'ummarsa za su zo su sha waɗanda suka karɓi kiransa to amma tauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi dukkan tabakunan da Allah yake banta ga annabawa nashi yafi na kowa ya fada mana a cikin hadisi ingantacce haudi masiratu shahr tauki na manzon Allah yace tafiyar wata guda ne tafiyar wata guda fadin tabkin tafiyar wata guda ne tsawon shi tafiyar wata guda ne malai yace wa huwa imamun nabiyina shine jagoran annabawa gaba daya wa khatibuhum shine kuma wato mai kudubar su mai yin magana kenan shine zai shiga gaba yayin magana shine jagoran annabawa shugaban su gaba daya zai wuce gaba su biyo shi baya wa khatibuhum kuma shine wato mai kudubar su wanda zai daga baki yayin magana wa sahibu shafa'atihim kuma shine ma'abucin ceton su an gane ko ma'ana kowanne ya kasa daga cikin su kamar yadda muka yi bayani a karshe shi shine zai nemi ceton kuma Allah ya karbi ceton kamar yadda yake fada ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama wa awwalu man yanshaqu anhu al-qabr wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa yace ni ne shugaban ƴaƴan Adam gaba daya a ranar kiyama ni ne farkon wanda kabarinsa zai tsage ya fito idan an yi gusa ta tashin kiyama manzo Allah yace kuma ni ne farkon mai neman ceto abun Allah subhanahu wataala wa awwalu mushaffa kuma ni ne farkon wanda ake karban ceton sa malam sai yace ummatuhu khairul umam al'ummarsa ita ce fiyayyar al'umma a baya Allah bai yi ba wata al'umma mai daraja mai kima mai martaba mai matsayi a gunshi wanda ta kai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hausawa na faɗa albarkacin kaza ne ka dangare ya sha ruwan kasko wannan daraja da muke da ita mun same ta a sababin mai daraja da Allah subhanahu wataala ya zaba ya turo mana shi wanda shine annabinmu shine manzon kamar yadda Allah yake faɗa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida haka ya faɗa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah sannan kenan darasin mu na yau shine malam yace wa ashabuhu wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khairu ashabil anbiya'i alaihi wassalam sune biyayyu na sahabban dukkan annabawa gaba daya ma'ana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi sahabban dukkan wani annabi da dukkan wani manzo an gane ku dan haka idan ka ware annabawan Allah da manzanni to a wajen daraja ba wanda ya kai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan annabawa da manzanni su ne fiyayyu a cikin al'ummu gaba daya shine yace wa ashabu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khairu ashabil anbiya'i sune fiyayyu game da sahabban dukkan annabawa alaihi wassalam amincin Allah ya tabbata wato a gare su, wanda wannan mas'ala ce daga cikin mas'aloli waɗanda suke na aqida, wanda ya zama wajibi akan dukkan mumini ya kudirce a zuciyarsa dari saman dari, kar a samu kokonto daidai da misƙala zarra cewa a wajen daraja da matsayi da ɗaukaka bayan annabawa da manzanni, to sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dunkula gaba daya. Wannan abu ne wanda ya zama wajibi akan dukkan musulmi yayi yabo da jinjinawa da girmamawa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin su ne masu daraja bayan annabawa da manzanni. Hakan kuma ya tabbata ne a cikin Alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ayoyi sun wuce wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake yabo da jinjinawa ga sahabban manzansa. Na daga cikin su fadar Allah subhanahu wa ta'ala, la yastawi alqa'iduna minal mu'minina ghayru ulidh-dharri wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina daraja wa kullam wa'ada Allahu al-husna wa faddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Haka in ka dawo cikin suratul tauba, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kana yuzigu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim liyatubu inna Allaha huwa at-tawwabur rahim, ko kuma thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim. Wanda kafin wannan ayar Ubangiji ta'ala na fada wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari wal ladhina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha dhalika huwa al-fawzul 'azim. Haka Ubangiji ta'ala na fada a can cikin suratul fathi, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Kuma haka ya fada Muhammadur Rasulullah, wal ladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud dhalika mathaluhum fi at-tawrah wa mathaluhum fi al-injil kadhar'in akhraja shat'a فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. كما هكا يفدا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Haka ya faɗa wallazina tabawwa uddara wal imana yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ko kuma kafin haka fadarsa kenan, lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Sai ce wallazina tabawwa uddara wal iman. A takaice dai waɗannan ayoyi ne na Al-Qur'ani, wanda gaba ɗayan su suna bayani ne game da fadla ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisai ko sun wuce a lissafa, na daga cikin su hadisin da yake cikin sahihul Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Fiyayyun jama'a gaba ɗaya, manzon Allah yace qarni sune jama'ar da suka tara zamani da ni. An gane ku? Khairun nasi qarni, jama'ar da suka hada lokaci da ni mu'minai, manzon Allah yace sune fiyayyu daga cikin jama'a gaba ɗaya. Sannan waɗanda suke biya musu, sannan waɗanda suke biya musu. Haka hadisi ne sahihi, mazala sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tasubbu ashabi, kar ku zagi sahabbaina, ma'ana kar ku zage su, kar ku fada musu wata bakar magana, da wani kushewa da wata fallasa manzon Allah yace kar kuma sahabbaina sai yace fa wallazi nafsi biyadihi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa manzon Allah yake cewa law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba da a ce ɗayan ku zai ciyar da kwatancin dutsen uhud ga zinare manzon Allah yace ma balaga mudda ahadihim wala nasiba wallahi bai kai ba mudu ɗaya da sahabi ya bada wala nasiba hu manzon Allah yace ko rabin mu ma'ana duk abinda mutum zai ciyar da shi na dukiya a hanyar ɗaukaka addinin Allah ka ciyar da dukiya har izuwa kiyama baka kai ba mudu ɗaya da sahabi ya ɗauka ya bada manzon Allah yace kai ba mudu ba ko rabin mudu ba wanda ya isa ya kai rabin mudu da sahabi da ya ɗauka ya bada wannan hadisi yana cikin sahihai cikin Bukhari da Muslim wanda hadisan sun wuce a lissafa waɗanda suke nuna fadala ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ka ɗauka waɗanda suka halarci yakin Badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa lokacin da Umar ya nemi a bashi izinin ya sare ma Hadib ibn Abi Banta'a wuya a sababin ya tona asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace haba Umar yace baka san da cewa ba Ubangiji mai girma da ɗaukaka ya tsinkaya waɗanda suka halarci yakin Badar da jin kansa yace da su i'malu ma shi itun faqad ghafartu lakum ku aikata duk abin da kuka so tabbas na gafarta muku kuma haka waɗanda suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta 6 a nan Hudaybiya sulhu na Hudaybiya da aka yi mutum 2400 da ƴan kai suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karkashin wata itaciya gaba ɗayan su ubangiji ta'ala ya turo sakon cewa ya yarda da su ya amince musu manzon Allah kuma yake ba mu shine yace laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa 'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fatahan qariba manzon Allah ya faɗa mana hadisi na cikin sahihu Muslim yace lan yadijan nara man baya'a tahta ash-shajara duk wanda yayi mubaya'a da ni karkashin wannan itaciya manzon Allah yace har abada ba zai shiga wuta ba to dan haka wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan annabawa da manzanni sune fiyayyu sune suka fi kowa daraja wannan daraja ko sun same ta ne a sababin sun abuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune suka ganshi ido da ido suka zauna da shi suka sadaukantar da rayuwarsu suka sadaukantar da dukiyarsu suka mara masa baya suka taimaka masa akan isar da sakon Allah subhanahu wataala sune waɗanda suka dau wannan musulunci suka yada shi dukkan sasannin duniya suka kaulace ma mahaifarsu suka kaulace ma duk wani abin da suka mallaka domin yada wannan addini wanda kuma abu ne sananne in aka ce sahabi ka'ida malamai suka ce huwa mallaki annabi sallallahu alaihi wa sallama mu'minan bihi wa mata ala zari wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama halin yana mai imani da shi kuma ya mutu a matsayin yana mu'mini wannan shine ake kira sahabi wanda ya hadu da shi ba wanda ya ganshi da ido ba akwai waɗanda sun zauna da shi amma basu ganshi ba domin makafi ne irin su Abdullahi ibn Ummi Maktum dan haka malamai suke amfani da lafazin al-luqya an gane ko yafi lafazin ar-ru'ya kace mallakiyan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama mu'minan bihi wa mata ala zalik yafi ganewa akan marra annabiyya sallallahu alaihi wa sallama mu'minan bihi wa mata ala zalik dan haka a wannan ta'arifi wanda zai fita wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama halin yana kafiri amma bai yi imani ba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya to wannan ba a kira shi sahabi duk wanda ya ganshi a matsayin yana kafiri bai yi imani da shi ba bayan manzon Allah ya wuce sannan ya yi imani to wannan ba a kira shi sahabi haka nan nabiyinsa wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin yana mai imani da shi amma sai ya yarda ya bar musulunci. To wannan koda ya dawo zuwa ga musulunci bayan manzon Allah ya bar duniya, wannan martaba ta sahabta suhuba ta gushi. An gane ko? Sai dai in bayan riddar da yayi imani kuma ya sake haduwa da shi, sannan martaba ta sahabana suhuba za ta dawo. Haka wanda ya tara zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama halin yana mai imani da shi, ma'ana ya rayu zamani ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai taba haduwa da shi daidai da kibtawar ido, to shi ma wannan ba a kiran shi sahabi. Kamar yadda sarkin Habasha An-Najashi ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya tara zamani da shi amma bai hadu ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya masa rasuwa. Dan haka shi ma Najashi ba a kilga shi a cikin sahabbai. Me yasa? Saboda bai hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya tara zamani da shi kuma ya yi imani da shi. To dan haka waɗannan sahabbai suna da wata daraja da Allah ya musu wanda babu wani wanda zai yi tarayya da su a cikin wannan daraja, duk wanda ya zo bayan su har zuwa kiyama. Kai ko mun ibadar mutum ko mun kokarin shi, to wannan daraja ta riga ta kurce, ba shi ba cimmata. An gane ko? Ba mamaki waɗanda suka biyo baya a samu waɗanda suke da zagewa a cikin ibada, wanda sun fi wasu ɗaiɗaiku daga cikin sahabbai. To amma wannan daraja ta sahabbai ba wanda ya isa ya kai ta. Duk ibadar mai ibada har zuwa kiyama wannan daraja bai isa bai kai ta. Allah ne yake bance su da ita. Zalika fadlullahi yutihi man yasha. To dan haka shine anan wato malam sai ya zo da an gane ku tare da cewa akwai wani hadisin amma bai inganta ba, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bada labarin cewa akwai wani zamani zai zo nan gaba wanda mai riko da addini zai zamanto tamkar mutumin da ya jinki garoshin wuta. Duk wanda ya jinki garoshin wuta to dole sai ya jure a share dadi. Inda ya kace za ka yi riko da sunna kamar yadda take a irin wannan lokaci, to dole sai ka dau hakuri, za ka ga cin huska da tsangwama da zagi da cutarwa, musamman ma abin ciwo waɗanda suke na kusa da kai su za ka ga suna tsangwamar ka kafin ma na nesa. To matukar mutum bai ɗau hakuri bai jimre, to za ka ga mutum ya ja da baya. An gane ku? Sahabban wannan mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu irin bala'i da musiba da cutarwa da zagi da bugo da murgunawa wanda ba su haɗu da shi ba a sababin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rungumar abin da ya zo da shi. To shine yake ba mu labarin cewa nan gaba akwai lokaci zai zo wanda yake da juriya da ɗaukan haƙuri akan bin wannan addini, wato zai zamanto yana da wata daraja. Sai yake cewa lil amili fihinna ajru 50 rajulan, mai aiki da sunnata a cikin su yana da ladan mutum 50. Ya amaluna misla amalikum, mutum 50 wanda suke aiki irin aikinku. Wasu daga cikin sahabbai suka ce ya manzon Allah minna aw minhum, ladan mutum 50 daga cikinmu ko ladan mutum 50 daga cikinsu? Manzon Allah ya ce bal minkum, ladan mutum 50 daga cikinku. An gane ko? Ladan mutum 50 daga cikinku. To wannan lalle malamai suka ce akan samu wanda ya fi kokari da zagewa a cikin ibada ga waɗanda suka zo bayan sahabbai, za a samu waɗanda sun fi wasu ɗaiɗaiku daga cikin sahabba, amma darajar ta wannan sahabi ba su kai ba, saboda duk aikin ka baka kai ba daraja ta sahabi ta suhuba abutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Daraja ta abutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daraja ce wanda Allah kadai ya san ladan sahabi. To shine malam sai ya shiga bayani game da wata mas'ala mai girma daga cikin mas'aloli na aqida. Shine yace wa afdalu ummatihi, fiyayye daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace Abu Bakar as-Siddiq, shine Abu Bakar as-Siddiq. An gane ko? Abu Bakar as-Siddiq. wanda Abu Bakar As-Siddiq shine kenan Abdullah ibn Usman ibn Abi Quhafa Al-Quraysh ya shahara da wannan alkunya tashi Abu Bakar lakabinsa shine As-Siddiq amma sunansa shine Abdullah sunan mahaifinsa Usman lakin wannan kinayar mahaifinsa shine Abu Quhafa dangantar shi ba Quraysh ne domin sun hada kaka na biyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka shi Abu Bakar Allah ya kara masa yadda shine fiyayye a cikin wannan al'umma bayan annabinta wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa kuma jagorancin Abu Bakar ga wannan al'umma jagoranci ne wanda yake na gaskiya bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dangane da abin da ya shafi jagorancin sa khalifancin sa malamai sun yi sabani shin wai nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa Abu Bakar shine khalifa bayan sa ko kuma wato mubayar da sahabbai suka yi ga Abu Bakar lokacin da aka taro a wata rumfa ta Banu Sa'ida bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin malamai suka ce khalifancin Abu Bakar da jagoran shi game da wannan al'umma suka ce nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce yana daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa shi shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma jagorancin shi jagoranci ne na gaskiya hadisin da ke cikin sunan Tirmidhi da sunan Ibn Majah da kuma musnad na al-Imam Ahmad wanda hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Nasir Albani ya inganta hadisin a cikin littafin sa As-Silsilatu Sahiha hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa iktadu bil ladaini ba min ba'di manzo Allah yace ku yi koyi da mutum biyu wadanda suke bayana Abi Bakar wa Umar manzo Allah yace Abu Bakar da Umar ku yi koyi da su kuyi koyi da su manzon Allah ya ce bayana waɗannan mazajen biyu manzon Allah ya ce kuyi koyi da su to suka ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wata mata ta zo ta tambaye shi ta nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bata wani abu manzon Allah sai ya mata alƙawari sai ya ce baɗi ki dawo manzon Allah ya mata alƙawari ya ce baɗi ki dawo shekara ta gaba sai ta ce to in lam ajilka ya rasulullah badin in na dawo in ban same ka ba yaya zan yi kada sai ya ce in lam tashidini fa'ati Abu Bakar in har baki same ni ba ki je ma Abu Bakar shi ma hadisi ne sahihi domin hadisi yana cikin Bukhari da Muslim kaga ta tambaye shi manzon Allah ya mata alƙawarin ya bata amma sai badi ta ce to badin in na zo in ban same ka ba wajen wa zan je manzon Allah ya ce je ki gun Abu Bakar suka ce wannan yana nuna cewa Abu Bakar shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da bashi da lafiya aka je aka fada masa cewa ya fito lokacin sallah yayi manzon Allah sai ya ce muru Abu Bakarin fal yusalli bin nas ku sanya Abu Bakar ya ma mutane sallah manzo Allah ya ce ku je ku fada ma Abu Bakar ya wuce gaba ya ma mutane sallah suka ce wannan nassi ne yana nuna Abu Bakar shine khalifa bayan sa kuma haka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada hadisin yana cikin sunan Abi Dawud hadisi ne ingantacce manzo Allah yake cewa ya aballahu wal mu'minuna illa Abu Bakar Allah ya ki mu'minai sun ki face sai dai Abu Bakar shine jagora haka kuma lokacin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada ga sahabbansa yake cewa suddu alayya kullu khawqa yace illa khawqati Abi Bakar au kama kala manzon Allah yace ku toshe mun dukkan ku cika ma'ana duk wanda gidan shi yake makwabtaka da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin gidanka kawai sai ka saro kofa daga cikin gidan manzon Allah, daga cikin gidanka kawai masallaci zaka shigo. Kofofi sai suka yawaita, kowa wanda yake makautaka da masallaci kawai sai ya tullo kofa. Manzon Allah da yaga wannan kofofi sun yawa sai ya ce kowa ya tushe kofarsa, yace amma banda ta Abubakar. An gane kowa ya tushe mun kofar da ya tullo, manzon Allah yace amma banda Abubakar. To waɗannan suka ce dukkan su waɗannan nususu ne waɗanda suke tabbatar da Abubakar shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma wasu daga cikin malamai suka ce khalifancinsa ya tabbata ne a sababin mubaya'a da sahabbai suka yi masa. An gane ko lokacin da aka haɗu a wata babbar rumfa ta Bani Sa'ida a nan gidan Sa'ad ibn Ubada, wanda kasancewar bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su mutanen Madina sun taru suna tattaunawa su ga wane ne ya dace su zaba ya zamanto khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su al-muhajirun da suka samu wannan labari dan kada a samu baraka tsakanin mu'minai sai suka yi gaggawa suka tarda ƴan uwansu al-ansar a wannan rumfa. Wanda ya shiga gaba Abubakar da Umar da Abu Ubaida da sauransu suka je. Ana zuwa wannan rumfa aka fara tattaunawa, Abubakar Allah ya kara masa yadda sai yake fada ga jama'a su al-ansar, yake cewa da su, yake cewa abu ne fa wanda yake sananne a gunku, kabilun nan na Larabawa ba sa biyar kowa ba in ba wannan kabila ta Qurayshawa ba. A gane ku? Ba sa biyar kowa, babu wata kabila ta Larabawa da za ta sadda kai ta yi biyayya ga wata kabila in ba kabila ta Qurayshawa. Sun tabbata kabila ta Qurayshawa ita ce kabilar da ta fi kowace kabila daraja a cikinsu. Don haka Abubakar Allah ya kara masa yadda sai yake cewa da su, wa inni qad raditu lakum ahada hazaini rajulai, na yarda muku da ɗaya daga cikin mazajen nan guda biyu, yace ku zabi ɗaya daga cikin su fa bayi uhu, ku yi masa mubaya'a, ku zabi Umar ko ku zabi Abu Ubaida. Haka Abubakar ya faɗa musu, ku zabi Umar ko ku zabi Abu Ubaida. Me za a yi a lokacin nan? Umar Allah ya kara masa yadda sai ya tashi sai ya miƙe sai yake cewa ya Abubakar, yace laqad radiyaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li dinina, manzon Allah ya yarda da kai ya amince maka game da addinin mu. Yace shin yanzu mu ba za mu amince maka ba ga abin da ya shafi duniyar mu? Manzon Allah ba shi da lafiya, baya iya fitowa yayi mana sallah, yace a sa ka kai mana sallah dan yardaddi da kai da amincewar da ya maka. Shin yanzu mu ba za mu yarda ba mu amince da kai ga lamarin duniyar mu jagoranci? A lokacin nan Umar kai tsaye sai yace mudda ya daka, me ko hannunka ya Abubakar? Abubakar ya me ko hannu fa baya Abu Umar, Umar sai ya dora hannu yace na yarda na amince, kai ne khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ganin haka dukkan jama'ar da suke wannan rumfa waɗanda suka taru gaba ɗaya kowanne daga cikinsu sai ya yi mubaya'a ya ce mun yarda, ce na kowa ya ce ya yarda ya amince Abubakar wato shine matsayin khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka wannan shine magana mafi rinjaye kenan, jagorancin Abubakar da khalifancinsa, wannan kasancewar ya tabbata ne da mubayi'ar da sahabbai suka masa. Amma sun samu isharar cewa tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya ya musu hannunka mai sanda, ya nuna musu cewa fiyayye fa a cikinsu shine Abubakar, tunda shine manzon Allah ya ce ya wuce gaba ya ba mutane sallah, kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kowa ya liƙe kofarsa wanda ya tullo zuwa cikin masallaci amma banda Abubakar, wanda dalilan sun wuce a lissafa. Dan haka Umar shine ya fahimci haka a farko daga cikin sahabbai, ya fahimta ya tabbatar da cewa Abubakar shine fiyayye. Kuma anan don haka yana daga cikin dalilin da yake ƙara nuna mana cewa ta wannan hanya ne kalifancin sa ya tabbata, mubay'a da waɗannan sahabbai suka masa. Lokacin da Umar Allah ya ƙara masa yadda, aka soke shi yana cikin sallar asuba, wani ya lallabo ya soke shi da wani mashi lokacin yana cikin rashin lafiya kafin Allah ya yi masa rasuwa. Wasu jama'a na sahabbai sai suka zo gun Umar Allah ya ƙara masa yadda, suka ce masa, ya Umar, muna baka shawarar ka ayyana mana wane ne khalifa bayan ka, ka bayyana mana wane ne khalifa. Umar sai yake cewa, wato illam yake cewa, in astakhlif faqad istakhlafa khairun minni, in har na bayyana muku cewa wane shine khalifa bayana, shi zai jagoranci jama'a. Yace to tabbas wanda yafi ni daraja, yafi ni matsayi a gun Allah, ya bayyana cewa wane shine khalifa bayan sa. Wa yake nihi? Abubakar. Domin Abubakar Allah ya ƙara masa yadda lokacin da ya kwanta rashin lafiya kafin Allah ya masa rasuwa, Abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya shawarci wasu jama'a na sahabbai, yace me kuke gani, menene ra'ayinku Umar ya zamanto shine khalifa bayana? Waɗannan sahabbai gaba ɗaya suka ba Abubakar goyen baya da haɗin kai, suka ce mun yarda, mun amince Umar ya zamanto shine khalifar ka bayan ka. A lokacin nan Abubakar yasa aka kawo takarda ya rubuta wasiya, ce alƙawari ne cewa Umar shine khalifa bayan shi. Ran da Abubakar Allah ya masa rasuwa, a ran nan Umar ya ɗauki wannan khalifanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine anan shi Umar an soke shi ba shi da lafiya kafin Allah ya masa rasuwa. Jama'a suka zo suka ce, ya Umar, ya kamata ka bayyana mana wane ne khalifa bayan ka. Sai ya ce, in har na bayyana muku wane shine khalifa bayana, to ban yi kuskure ba, domin wanda ya fi ni daraja, ya fi ni matsayi, ya ayyana khalifa bayan shi, kamar yadda yana nihi Abubakar, shi ya ce ni ne khalifa bayan shi. Sai ya ce, wa illam astakhlif, in ko ban bayyana muku ba wanda zai zamanto khalifa bayana. Sai ya ce, falam yastakhlif man huwa khairun minni, wanda ya fi ni daraja, ya fi ni matsayi, bai bayyana cewa wane shi ne khalifa bayansa. Yana nihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya bar duniya bai bayyana ba cewa bayan shi wane shi ne khalifa. Don haka a lokacin nan Umar Allah ya ƙara masa yadda, sai ya ce da su, to ku waɗannan mutane guda shida ya zaɓa daga cikin sahabbai, ya ce ku je ku yi shawara, ku tattauna, ku ga wanda ya dace daga cikinku ku zaɓe shi ya zamanto khalifa. Waɗannan mutane shida, farko akwai Usman ibn Affan, akwai Aliyu ibn Abi Talib, akwai Az-Zubair ibn Al-Awwam, akwai Talha ibn Ubaidillah, akwai Abdurrahman ibn Auf, sannan akwai Sa'ad ibn Abi Waqqas. Waɗannan shida su ne ake kiran su ahlus shura, ma'abuta tattaunawa, wanda Umar ya ce ku je ku yi shawara a tsakaninku ku zaɓi wani ya zamanto khalifa. Suka je suka yi shawara, a ƙarshe suka zaɓi Usman Allah ya ƙara masa yadda. Don haka wannan kaga yana nuna cewa khalifancin Abubakar Allah ya ƙara masa yadda ba nasi ba ne. Manzon Allah ya ce bayana Abubakar shine khalifa, a'a, mubay'ar da sahabbai suka haɗu suka yarda suka amince suka ce shi shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta wannan hanya Abubakar ya zamanto khalifa. To tare da cewa wato akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nihin ya rubuta wata takarda ta musamman, sai dai sahabbansa wato a lokacin nan suka dan samu sabani, hayaniya ta daukaka, muryoyi suka daukaka a lokacin nan abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka samu ja'ija. To a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa, ƙumu anni, manzon Allah ya ce ku tashi, ku bar ni, kowa ya tashi ya tafi, domin ya nemi cewa a zo masa da takarda zai wada wani wannan ayin rubutu. Suka samu sa'an suka ce a ayyanayi ne na marar lafiya, aka samu sha'in ja. To wannan takarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi nihin rubutawa, malamai suka ce takan iya yiwuwa wasu hukunce-hukunce ne wanda sahabbai daman suna guri, ina ma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana musu waɗannan hukunce-hukunce. Abin da ya shafi hukunce-hukuncen gado na kaka mace, da abin da ya shafi al'aul, mas'ala ta aulu da ake yi a wajen rabon gado, da abin da ya shafi diya, da abin da ya shafi hukunce-hukuncen hursuna wanda aka riba ce, da sauran hukunce-hukunce. Wasu suka ce me yiwuwa abin da manzon Allah ya nema cewa a zo da takarda ya musu rubutu waɗannan hukunce-hukunce ne, ko kuma yakan iya yiwuwa takardar da ya nema a zo ya rubuta wasiya ce na cewa Abubakar shine khalifa bayansa, amma da aka samu irin wannan hayaniya manzon Allah sai ya ce ku tashi ku bar ni, kowa ya tashi ya tafi. To wannan shine abin da aka samu wasu suka kusa, su ne Rafida ɗan Shi'a suke raye cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nihin ya rubuta takarda, ya rubuta wasiya cewa Aliyu shine khalifa bayansa, sai Umar yake cewa hasbuna kitabullahi, littafin Allah ya ishe mu, ya wadace mu. Sahabbai suka samu sabani, manzon Allah sai ya fushi sai ya ce ku mu'anni ku tashi gaba ɗaya, kowa ya tafi ya kyale ni. Sai ya ce fallazi ana fihi khairun mimma tad'uni ilayhi, abinda nake cikin sa yafi alkhairi game da abinda kuke kira na zuwa gare shi. Wanda wannan hadisi ne sahihi, domin yana cikin Bukhari da Muslim. To illa kas an gane ko shine anan su Rafida ɗan Shi'a suke cewa wannan mu'amara ce, ma'ana wata shawara ce aka yi ba dan komai ba, dan su hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiya cewa Ali wato shine khalifa bayansa, dan haka suka tada hayaniya. Karin bayani insha Allah zai zo a cikin wannan mas'ala a darasi mai zuwa, idan Allah ya kai mu. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.